My heart is stuck in ba ba da ba ba.